More music at houseofsongs.com.
Yellow.
Takin kama zuciyata Dani da kyan halinki nai sabawa Ina da tabbacin zaki min nagata Ki min murmushin ki mai burgewa Kina cikin jini hantata Ace na barki an yo hota Duniyar ga in baki ba Sawa, babu tiyar da zane yo ya sawa Nike kadai nake tayabawa Kyakkyawa, mai bakar gira gwanin ban shawa Ki tausaya ki yo yarjewa Ki kyautatan ki bani kulawa Ta zama da ke na san daɗin duniya In babu ke cikin ta zan kokawa Dan ke kadai kike sani dariya In kika bar ni walla zan zaucewa Ki mallake ni kin sayawa Duk wasu sirrukan mu kin boyewa Sanadin ki ne ake nuna ni Dan na samu wacce ke kishi na Da an ganin shiru ke nake tunani Dan ko da yaushe ke kike a ruhi na Da ke zan cike buri na Ke kika zama cikon labari na Dan ni da ke walla ba mu rabuwa alkawari ka kulla ni kasantuwa zamana da ke billa nayi gamsuwa kin zan farin ciki na mai koran bakin ciki na akan ki zan jurewa gwagwarmaya duk wuya ba abin da zai sakan sarewa